Najeriya za ta shiga sahun kasashen da ke neman damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025. Shekaru 25 kenan bayan da ta yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar da Ghana. Da farko dai an tsara gudanar da gasar ta shekara ta 2025 ne a ƙasar Gini da ke yankin Afirka ta yamma. To amma kuma rahotanni na bayyana cewa yanzu haka hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar ta Afirka wato CAF tana duba yiwuwar karɓe wannan damar. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF Ahmadu Pinnick wanda ya tabbatar da wannan ƙuduri ya ce idan har aka sauya ƙasar ta Gini to kuwa Najeriya za ta shiga takarar karɓar bakuncin gasar. Pinnick ya ce tuni ya sami goyon bayan ministan wasanni Sunday Dare akan wannan ƙudurin inda kuma za su gabatar da buƙatar karɓar bakuncin gasar na haɗin gwiwa da ƙasar Jamhuriyar Benin. Najeriya ta yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2000 ne da ƙasar Ghana inda aka yi amfani da filayen wasa biyu daga kowace ƙasa. A Najeriya an zaɓi filayen birnin Eko da kuma birnin Kano. Sau biyu ne kacal Najeriya take samun damar karɓar bakuncin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a tarihi a shekarar 1980 da kuma shekara ta 2000. A Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta bayyana Martin Odegaard a zaman sabon kaftin ɗin 'yan wasanta a yayin da ake kammala shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni ta shekarar 2022-2023. A yanzu matashin ɗan wasan mai shekaru 23 ya kasance shugaban 'yan wasan ƙungiyarsa ta Arsenal da kuma ƙasarsa ta Norway, inda ya zama kaftin tun a watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2021. Odegaard ya koma Arsenal ne na dindindin daga Real Madrid ta ƙasar Spain a kakar wasanni da ta gabata bayan zama aro da ya yi na tsawon watanni 6. Tauraron ɗan wasan na tsakiya ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata har ma ya sami kyakkyawan yabo daga mai horar da 'yan wasan Arsenal ɗin Mikel Arteta. A ƙasar Spain kuma sabon cefanen ƙungiyar Barcelona Robert Lewandowski ya musanta raɗin ɗin da ake bazawa na cewa ya bar Bayern Munich ta ƙasar Jamus ne saboda yunkurin da ta yi na sayan ɗan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland da a yanzu ya koma Manchester City ta Ingila. Lewandowski ya bayyana hakan ne sa'ad da yake cacakar tsohuwar ƙungiyar tashi ta Bayern bisa zargin yin ƙarya kan dalilan sauya shekarsa a wannan bazarar. Ya bayyana cewa bai taɓa ɗaukar Haaland a zaman wata barazana ba koda kuwa sun haɗe tare a ƙungiyar domin kuwa kowa da tashi gwanintar. Mai horar da 'yan wasan Barcelona Xavi Hernandez yana ci gaba da marhabin da sababbin 'yan wasan da ƙungiyar ta saya a wannan bazarar. Na baya-bayan nan shine ɗan wasan baya Jules Koundé da ƙungiyar ta saya daga Sevilla, yayin da kuma yanzu haka yake dakon zuwan wasu a daidai lokacin da ake ci gaba da ta'allaka 'yan wasan Chelsea biyu, Cesar Azpilicueta da Marcos Alonso da komawa ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.